Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya da Noman da Dalol. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Kai kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku da yammacin yau Juma'a 16 ga watan Nuwamba shekarar 2018. Muhammad Hafiz Baballa ne da Ibrahim Ka'almasihu Garba da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko dai ga kanin labaran.
Amurka ta kakaba ma wasu 'yan kasar Saudiya 17 takunkumi saboda rawar da suka taka a kisan dan jaridar Saudiya dinnan Jamal Khashoggi. Adadin mutanen da suka mutu sanadiyar wutar dajin jihar California dinnan ya kai 66 zuwa jiya Alhamis. Sannan kotun kasa da kasa ta zartar da hukuncin daurin rai da rai ga wasu shugabannin kungiyar Khmer Rouge ta Cambodia saboda aikata kisan kyashi.
Kanin labaran kenan. A Najeriya za ku ji cewa jam'iyyar PDP na zargin hukumar zaɓe ta INEC da jam'iyya mai mulki ta APC da yunkurin shirya magudi a zaben da ke tafe.
Shugaban na PDP ya ce hukumar zaben ta keɓe wasu jihohi da suka hada da Kano, Benue, Bauchi, Rivers, Akwa Ibom Delta, Imo, Kwara da Lagos don hargitsa lamarin zaben don cimma wannan muradi.
Za kuma a ji cewa Majalisar Dokokin Kasashen Afirka ta Yamma, wato ECOWAS, sun fara taro a Abuja akan matsalolin da ke addabar kungiyar. Za ku ji wani irin matsaloli ne. Idan muka kada gane kuma za a ji martanin da wasu 'yan kasar ke mayarwa kan kasafin kudin kasar na shekarar 2019. Sannan Mahmud Lalo zai zo da shirin Duniya Amurka, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Amurka ta bayyana cewa ta kakaba ma wasu 'yan kasar Saudiya 17 takunkumi saboda rawar da ake zargin sun taka a kisan dan jaridar Saudiya dinnan Jamal Khashoggi a karamin ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul na kasar Turkiya. Daga cikin waɗanda takunkumin ya shafa har da Saud al-Khatani, wani tsohon hadimin Yarima Muhammad bin Salman, da kuma karamin jakadan Saudiya a Turkiya Muhammad Al-Taibi. Waɗannan mutanen waɗanda suka yi kisan rashin imani ma ɗan jaridar nan wanda ya zauna tare kuma da yin aiki a Amurka, dole ne fa su fuskanci hukuncin abinda suka aikata, a cewar sakataren baitul malin Amurka Steve Mnuchin a wata takardar bayani ta jiya Alhamis. Za a aiwatar da takunkumin ne a ƙarƙashin dokar tabbatar da kare 'yancin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa ta Minsk, wadda ke tabbatar da ladabtar da duk waɗanda aka samu da aikata keta haƙƙin bil'adama da kuma almundahana. Wannan sanarwar ta ba da mamaki ganin cewa Amurka ba ta fai ƙaƙaba takunkumi kan Saudiya ba. Wasu nau'ukan wutar daji biyu sun yi kacakaca da sassan jihar California, da yadda adadin waɗanda suka mutu zuwa jiya Alhamis ya kai 66. Ƙwararru sun yi hasashen cewa abubuwa da dama ne suka yi sanadin wutar dajin, kama daga ƙaruwar yawan jama'a zuwa rashin ingancin kayan aikata koko kashe wutar da kuma canjin yanayi. Suka ce mai yiwuwa ma wannan mummunar wuta ta wannan shekarar so mun tabu ne da bala'in da ke tafi. Jennifer Balt, daraktan sashen bincike na abubuwan da suka shafi duniyarmu da ke jami'ar Colorado Boulder, ta ce nau'ukan wuta na dada tsanani a yammacin Amurka. Aukuwar manyan nau'ukan wuta ya ninka har sau biyar tun daga shekarar 1970, a cewar ta. Ta kara da cewa saboda haka a kowane jerin nau'ukan wuta 20 da muka gani a shekara ta 1970, a yau muna ganin 100. Kotun ƙasa da ƙasa ta samu biyu daga cikin shugabannin mugunyar ƙungiyar nan ta Khmer Rouge waɗanda har yanzu ke raye da aikata kisan kyashi lokacin da ƙungiyar ta yi mulkin kama karya a Cambodia a ƙarshen shekara ta 1970 da wani abu, kuma ta yanke musu hukuncin rai da rai. An samu Nyon Chi dan shekaru 92 da haihuwa da kuma tsohon shugaban kasa Kyu Sampa mai shekaru 87 da haihuwa a yau dinnan Juma'a a tuhumar su da kotun wadda Majalisar Dinkin Duniya ta kafa wadda ake kira zaure na musamman a bangaren shari'a na kasar ta Cambodia. Tuhumce-tuhumcen sun hada da na kisa da hallaka al'umma da bautar da jama'a da kuntatama jama'a da kuma jita da kullun siyasa da na jinsi da kuma na addini. An tuhume su ne da kisan kare dangi saboda kashe dimbin yan Vietnam da yan kabilar Cham da suka yi da kuma saba ma tanajin dokokin Geneva ciki har da kisa da gangan da kuma gane gwale-gwale ma jama'a da kuma aikata rashin mutunci. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausar Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya ce Amurka ba za ta sassauta takunkumin tattalin arzikin da ta kakaba mu Koriya ta Arewa ba. Yana mai kiran kasashen kudu maso gabashin Asiya da su ci gaba da matsa lamba sosai mu Koriya ta Arewar har sai ta lalata makamin nukiliyar ta da ta mallaka kwata-kwata. Dole ne mu ci gaba da matsa lambar da kuma aiwatar da takunkumin da Majalisar Dinkin Duniya ta kakaba har sai mun cimma tartibi kuma tabbataccen kakkabe makamin nukiliya a Koriya ta Arewa, a cewar Mike Pence a yau dinnan Juma'a bayan ganawarsa da Prime Minister Singapore Lee Hsien Loong. Kalaman na Pence na zuwa ne a daidai lokacin da rahotanni ke nuna cewa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da kansa ya shaidi gwajin wani sabon makami mai inganci da asubahin yau dinnan Juma'a, wanda ke shine karo na farko da aka yi batun wani sabon makami a shirin kera makamai da Koriya ta Arewa ke yi a watanni da dama da suka gabata. ‘Yan sanda a ƙasar Zimbabwe sun ce mutane sama da 40 sun mutu a wani haɗarin mota da ya auku da ranar ji Alhamis.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To da farko babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya na zargin hukumar zaɓe ta INEC da jam'iyya mai mulki ta APC da yunkurin shirya magudin zaɓe da ke tafe, sai dai dukkan ɓangarorin biyu sun musanta wannan zargi. Ga Sale Shehu Ashaka da ƙarin bayani daga Abuja.
Shugaban babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP Uche Secondes ya zargi hukumar zaben Najeriya da tsara na'urar tantance masu kada kuri'a ta daban don taimakawa jam'iyyar APC ta lashe zaben 2019. Secondes na magana ne a lokacin da tawagar kula da zabe ta kungiyar raya tattalin arzikin Afirka ta yamma ECOWAS ƙarƙashin Muhammad Konta ta kai masa ziyara. Shugaban na PDP ya ce hukumar zaben ta keɓe wasu jihohi da suka hada da Kano, Benue, Bauchi, Rivers, Akwa Ibom Delta, Imo, Kwara da Lagos don hargitsa lamarin zaben don cimma wannan muradi. Jigo a jam'iyyar APC Faruk Adamu Aliyu ya ce zargin ba shi da tushe, in kuma har akwai wanda hukumar zaben ke taimakawa to jam'iyyar PDP ce.
Mu a jam'iyyar APC in akwai babban dan PDP ma shugaban hukumar INEC ne, mu a gurin mu kuma mu gane muke tare yake da su, domin wannan shugaban hukumar INEC din nan ka duba yadda ya fito yake azarbabi akan wai jam'iyyar APC ba za ta dan takara a guri kaza ba, wanda ba ruwansa ba shi da hurumi yake wannan. Mu da muke gwamnati ba mu ce wani abu ba, sai su sai wannan duk dan Najeriya ya sani a Kano, inda Kano ita ce muka fi ko ina yan kuri'a, jam'iyyar PDP sun je suna sayan katin kuri'a 10,000. Wannan duk gaskiya ne, an kama. Saboda haka su ne suke kokari su yi amfani da hukumar zabe ta kasa domin su ci zarafin mutane. Ba gaskiya ba ne, ba mai mumuna zargin hukumar zabe ta kasa da hada kai da MPDP.
Hukumar zaben a nata bangaren ta yi watsi da duk wani zargi na shirya magudin zabe da nana ta kudirin gudanar da zabe mai adalci. Barista Festus Okoye ne kwamishinan wayar da kan masu zaɓe da labarai na hukumar.
A wannan ba zai yiwuwa. Muna da ma'aikatan da suna aiki da INEC da safe da rana da dare. Abun da muke cewa mun riga mun shirya a kan zaɓe da za a yi. Ba wanda zai iya shigo processes na INEC ya ce zai san abun da muke yi ba. Wannan ba zai yiwu ba. abinda muna cewa mutanen Nigeria in wanda ya je yi zaben zamu kriga zaben yanda zai zamu sa a declaring wanda ya ci zaben ko PDP ne sun ci zamu declaring ko APC ne sun ci zamu declaring ko PRP ne sun ci zaben zamu declaring zamu ce su ne sun ci zaben ba wanda zai iya cewa aina ga wanda zai ci zaben ga wanda ba zai ci zaben ba
a lokacin da babban zaben Najeriya ke karatuwa ana samun musayar zargi a tsakanin manyan jam'iyyun kasar guda biyu Sale Shehu Ashaka murya Amurka Abuja Najeriya
gaida Sale Shehu Ashaka to har yanzu dai muna Najeriya inda majalisar dokokin kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ta fara wani taro a Abuja domin yin dubi da kan matsalolin da ke gaban kungiyar ga Hassan Maina Kaina da karin bayani
Majalisar dokokin gamayyar tattalin arziki na kungiyar kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ta fara zamanta a nan Abuja tare da salon duba wasu manyan batutuwa da suke addabar wannan yanki
policies that we need to address
yar majalisar dokoki ta ECOWAS madam Veronica Sese tace akwai sauran fannoni kamar samar da manufofin da zasu kai ga duba batutuwan samar da wuraren hada-hadar kasuwanci da ba ruwan su da haraji da ba batun kan iyakoki na kasashen wannan yanki ana saran duk za a tattauna su Shima dan majalisar Mr. Marvin Snowes yayi tsokaci ne kan aikace-aikacen kwamitocin na ECOWAS. Yace zamu duba kasafin kudin wannan gamayya domin kwamitin da ke aiki kan hakan tuni ya kammala aikin sa. Manyan zabuka da za a yi a Nigeria da Senegal na daga cikin wani bangare na batutuwan da zasu mamaye ajandar wannan majalisa. A yau ne dai ake sa ran wannan majalisa za ta ci gaba da zamanta gadan-gadan. Zaman da za a share kwana 30 ana yin sa. Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
mu tangana zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana
to a gaida Hassan Maina Kaina to yanzu kuma bari mu tsallaka zuwa kasar Ghana inda jama'ar kasar ke ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da kasafin kudin 2019 da aka gabatar ga Ridwan Mukhtar Abbas da karin bayani daga Akara
Kakakin wannan gida mai albarka cikin kasafin kudin na shekara ta 2019 shine tattalin arziki mafi karfi don ayyuka da wadata ra'ayoyin 'yan siyasa da ya bambanta akan sahihancin kasafin yayin da bangaren masu rinjaye ke san barka su kuwa 'yan adawa cewa suke holoko ne hadarin kaji Honorable Mutaka Mubarak, mamban majalisar dokoki ne na mazabar Kajitiya karkashin tikitin NDC.
Ka duba labaran da ke ciki kamar dai gatsara-gatsara ne. Abin da aka faɗi 2017, aka zo aka mai ta 2018 budget. Yau shi ne aka faɗi. Ba wani abin da zaka ce cigaban abu. Mai ke ciki zaka ga zaka rika. Yace za zai baka wani kwazo kamar wani abu zai faru.
Koyaya Dr. Hassan Ayarga dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar APC a zaben shekara ta 2016 yaga kasafin
abin da suke fada ne kaman abin ga angel ka gane angel malaika yazo yana maka magana maganan daji sai shaytan yazo yana maka aiki ka gane ko malaika ke magana amma shaytan ke aiki NPP haka suke so da tajin baki
sai dai ra'ayi dama an ce hanci ne kowa da irin nasa shi Honorable Abubakar Boniface Ohun Ministan Zango cewa yayi tabarakalla da wannan kasafi
wancan shekara gwamnati ta ce ta ba matasa aiki kaman kan naku mutane 100,000 aka doke aiki tun shekara bai kare ba SOC titoci da ke school ana ba su allowance ga yaran mu SHS sun an doke su free ba biyan fees wannan duka ya rage bashin da kuwaye da ubandinmu ko ba gane ba ce yi kan a yaran da kan iyalin su amma yanzu duka ya zo kasa ashe ba alheri
bai buye ba dai cewa ba za a raba 'yan siyasa da son rai ba, don haka na sojin ko mai mashahartanmu wato 'yan jarida kuma za su ci.
Sunana Shamsu Muhammad ne, ta Allah futuwa. To gaskiya rayina dai wannan kasafin kuɗi kamar za a ce dai kamar jiya ne, kamar jiya yau, ko kuma kamar a ce gwamma jiya ma da yau. Amma sai dai fatan Allah dai ya sa dai muka aiwatar da shi lafiya.
Me ke Hafsa Kadira English? Mu dai cikin yanayin dai da ake dinnan, dan dai abin da suka faɗa cewa za su yi zuwa, to sai mu ce gane alhamdulillah. Amma ba a nan gizo take tsakan ba, kada a zo basu iya sancin maburinsu ba.
Sunana Imran Abubakar, wanda ku sani da suna Malam Bawa. A fahimta ta dai kawai in za a aiwatar da waɗannan manufofi, shakka babu wato za a samu ci gaba da bunƙasa tattalin arziki, da wato hana hauhawan farashi da sauransu, kuma za a samu walwala.
Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Ridwan Muktar Abbas. To a can jihar Tawa da ke jamhuriyar Nijar kuwa an fara gudanar da taron nan na shirin Dan Nijar ya ciyar da Dan Nijar. Wannan shiri ya ta'allaka ne kan yadda za a samar da abinci ga daukacin al'umar kasar. Ga Haruna Maman Bako da ƙarin bayani.
Kwamitin da ke kula da raya wannan husahar da hukumomin jamhuriyar Nijar suka kullo da shi na raya 'yan kasar ta hanyar samun wadataccen abinci wa al'ummar ta jamhuriyar Nijar, tare da hanawa matasa tafiya ƙasashen waje domin cirani da yaƙi da zaman kashe wando da yawan garramba da ake kira 'yan Nijar su ci da 'yan Nijar. Na jihar Tawa ya gudanar da zaman taronsa a birnin Tawa a ƙarƙashin jagorancin magatakardan ofishin gwamnan jihar Tawa, domin duba hanyoyin da za a ci gaba da ɗabbaka wannan tsarin domin ci gaban ƙasar. Haruna Asakale shi ne magatakardan ofishin gwamnan jihar Tawa. Na farko dai, taron zai yi bitar ƙoƙarin gwamnati da abokanan hulɗarsa a cikin wannan jihar Tawa game da wannan tsarin. Na biyu, mu yi musanyar sababbin fasahohi domin raya wannan tsarin, don samun wadataccen abinci. Haka ma a wurin wannan taron mu gabatar da tsari na ƙasa na haɓaka samun wadataccen abinci da yaƙi da ƙaramcinsa, da yin bitar sakamakon damanar da ta gabata a fannin abinci da ciyawar dabbobi. Taron zai maida hankali don sanin irin ƙoƙarin da ƙungiyoyi masu zaman kanunsu da ke tallafa ma gwamnatin ƙasar a cikin wannan tsari a cikin jihar Tawa ke kawowa don bunƙasa tsarin na 'yan Nijar su ci da 'yan Nijar. Amma a cewar wani mai nazarin al'amuran da ke kai suna kawowa a cikin ƙasar, Malam Jafaru Sarkin Shanu, idan har ana son a cimma wannan guri na 'yan Nijar su ci da 'yan Nijar, sai an wa wannan tafiyar gyara mai yawa.
Fanni wanda ake cewa aka tattamuno, foram wanda aka yi na bisa ga agriculture, wanda aka ce ma troisel dan Nijar ya ci dan Nijar, wannan husaha ce mai mahimmanci ga dukkan al'ummar ƙasar Nijar. Amma ko ana da husaha ta ƙwarai, in ba a da kaya, ba a da jama'a, ba a da mutane waɗanda ke da kishi na abinda aka shirya ya bunƙasa, ya tabbata alherin da aka faɗa gare shi ya zo, sai ya zama akin banza. Troisel kowa san abu ne wanda husaha ce wadda tana da mahimmanci ƙwarai. Yau ba ƙasar Nijar ba, ko ƙasa ina inda aka ce maka noma da kiwo an bar su baya, yau duk abin da za ku yi yana nan baya. Duk abin da ake yi yana ƙarƙashin abinci. Kenan troisel ne wannan da shugaban ƙasa ya tsara, inda mutane sun ɗauke shi da mahimmanci, sun ɗauke da mahimmanci, amma aka ba su dukiya ta yadda aikin wanda ya kamata, suna sa ha'inci ciki, shi yasa abubuwan ba su bunƙasa. Kaga troisel shi ne a ba ku iri mai kyau, shi ne a gama ku da bankoki su ba ku ramce domin ku ta yadda aikin da ba ku da halin yi ku yi. Lokacin da duk an ka ce maka wannan gwamnati ya ɗauki niyya ta yin wani abu, ya ba da a yi, waɗanda aka ba ƙarƙashinsu su yi abin suka ƙi yi, kaga ya zan cin haƙi. Wannan ba laifin gwamnati na ba laifin jama'a ne, na abin da ke so ga mutane yanzu. Yanzu kana ganin bara iri da aka ci a bara na shimka da kingin wuri, wanda aka ba iri tun wajen mai ko juwan, ka raba mutane ba a raba mutane ba, sai da aka ce juwe ko uta ta tau, sannan a hido iri, ni za a yi da shi. bana canye shi kina ga kun ga ba wanta banuwa ce wata bunƙasa noma da kiyon babu wata manuwa ta ƙwarai iri da taki na duk ake bada duk wani entrant din na cigaban noma ya kamata a ce maka ko da aka ce maka mwado d'avril ta yi duk an shirye wannan avril mai an shirye wannan duk lokacin da za a gani sakamako na kirki amma ba harka da manhaji da son zuciya da son rai ana rike abubuwa saboda mutane basu da bakin magana eh kuma wanda ya kamata su yi musu sai ga abin nan basu nan su ga magana sai a ce iri an harka sheshi an nut ko an september ko kuma an juye a ce iri zashi ka lon juye ko Niger kowa ya san alhali kowa ya san wadda manan Niger take ya san lokutan da manan Niger take sabka to kaga irin wannan bai bunƙasa wannan kuma wannan guri da aka so a cimma na Niger ta dauki kanta ta huska abinci sai yana da akwai sauran lokaci
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Tawa a jamhuriyar Niger
to a gaida Haruna Mamman Bako yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A lokacin hada wannan rahoto, akalla mutum 66 hukumomi suka tabbatar sun rasa rayukansu sanadiyar bala'in wutar dajin da ta afkawa jihar California da ke nan Amurka. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo. Watannin da ke zuwa daga arewaci da kudancin jihar California da ke nan Amurka. Na cewa ma'aikatan kashe gobara na can suna ci gaba da kokarin shawo kan wutar dajin da ta lashe wasu sassan jihar. A kuma daidai lokacin da masu ayyukan ceto su ma suke kokarin gano waɗanda lamarin ya ritsa da su. Kiyasin da aka yi ya nuna cewa mutum 66 ne suka mutu, yayin kuma da gidaje kusan 700 suka salwanta. Hukumomi sun kuma bayyana cewa ba san inda akalla mutum 200 suke ba. Matt Wallen, ma'aikacin kashe gobara ne da ke zaune a yankin da wutar dajin ke ci.
But it's tough being in a small neighborhood like I live in and a lot of the homeowners
Akwai matukar wahala zama a irin waɗannan unguwanni da muke ciki. Masu gidaje da dama kusan rabi sun rasa gidajensu, wasu kuma sun tsira. Amma kusan dukkanin mu wutar ta mana barna.
We all sustained a severe amount of property damage.
A can kudancin jihar California kuwa Wutar dajin na ci gaba da dosar birnin Los Angeles. Zuwa yanzu ma'aikatan kashe gobara sun ce an yi asarar gidaje da sauran gine-gine 435 ciki har da gidaje masu tsada a birnin Malibu. Darrell Osby shine shugaban hukumar kashe gobara a birnin na Los Angeles.
So it's going to take several more days for them to get
Za a kwashe kwanaki da dama kafin a gano cikakken adadin gine-ginen da aka rasa. Amma irin nawa kiyasin adadin zai yi yawa.
Number is going to rise significantly.
Akalla dai ma'aikatan kashe gobara 8,000 na ƙasa da na sama ke fafatawa da wannan wutar daji. Wani kalubale da masu kashe gobara ke fuskanta shine yadda iska ke kadawa take kuma ƙara rura wutar. Nick Schaller shine mataimakin shugaban hukumar kashe gobara a jihar ta California.
Yayin da wannan iska ke kadawa ake kuma ƙara samun tashin wutar daji. Muna kira da jama'a su zauna cikin shiri, su ba jami'an tsaro haɗin kai a duk lokacin da aka ce su bar gidajensu.
A wani taro da aka yi a fadar gwamnatin Amurka ta White House, shugaba Donald Trump, wanda ake ta suka saboda ƙorafi da ya nuna a kan hukumar da ke kula da dazuka a California. Ya miƙa saƙon jajensa.
We mourn the lives of those lost and we pray for
Muna alhinin waɗanda suka rasa rayukansu. Muna kuma musu addu'a. Abin takeici shine akwai waɗanda suka jikkata daga wannan wutar daji fiye da yadda mutum yake tsammani.
To kamar dai da rahotanni ke nunawa, yayin da ma'aikatan kashe gobara suka dukufa wajen daƙile yaduwar wannan wuta. Wani gungun masu ayyukan ceto su ma sun himmatu wajen neman sama da mutane 200 da ba san inda suke ba. To amma wai me ke haddasa yawan tashin wutar daji a sassan duniya musamman ma a nan Amurka? Wasu ƙwararru da dama sun danganta lamarin da ƙaruwar jama'a da kuma rashin mai da hankali kan batun sauyin yanayi. Jennifer Balch, malama ce a Jami'ar Colorado.
We've seen a fivefold increase in the number of large fires since the 1970s.
Mun ga ƙarin tashin wutar daji, ninki ba ninki, tun daga shekara 1970. A wancan lokacin, akan samu tashin wutar kamar sau 20. Amma yanzu sai wutar ta tashi har sau 100.
We saw in the 1970s, today we see 100.
Sannan baya ga haka, ƙwararru sun ce sauyin yanayi ya sa ana samun yanayi mai dumi da kuma yadda dusar ƙanƙara da ruwan sama ke zuba. lamarin da kan haifar da danshi da kuma bushewar wurare. Leroy Westerlin, malami ne a Jami'ar California.
In the really wet years, you're growing more fine fuels.
A shekarun da akan samu danshi, hakan na sa tsirrai su fito sosai. Sannan a shekarun da aka fi samun bushasshen yanayi, hakan kan ƙara yiwuwar tsirran su yi saurin kamawa da wuta.
You're making them very flammable.
Akwai kuma rahotanni da ke cewa tarakun wayoyin wutar lantarki da ke faduwa su ma sukan haifar da tashin wutar daji. Baya ga haka, akwai mutanen da sukan kunna wuta idan sun je kwanan daji. Kiyasi dai ya nuna cewa akwai akalla gidaje miliyan 1.8 a yammacin Amurka da ke fuskantar barazanar konewa idan har ba a ɗauki matakan da suka dace ba. Yanzu madadin Muhammad Hafiz Baballe da Amina Buhari da Abdulaziz Adili Toro sai Yusuf Aliyu Harande. Ni Mahmud Lalo nake cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To a gaida Mahmud Lalo, yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Na farko a yau ya fito daga Abubakar Kawu Girgir, inda yake cewa hakika muna goyon bayan zanga-zangar da 'yan adawa suke gudanarwa a jamhuriyar Niger, wanda tsohon shugaban kasar Muhammad Usman ya jagoranta, domin a gaskiya da alamu sun nuna cewa gwamnatin ta yi kane-kade da babakere a kan kundin tsarin zaben kasar, wanda kuma hakan zai iya sawa a yi magudin zaɓe ko kuma gwamnati ta cimma wani burinta na siyasa. Sai wasiƙar mu ta gaba ta fito daga Lirwanu Sa'id Gayari, Salam BOA Hausa. A yau zan yi kira ne ga 'yan uwana musulmai da ma waɗanda ba musulmai ba a faɗin duniya baki ɗaya, da cewa lokaci yayi da za mu ɗebe duk wani son kai da son zuciya da hassada da ƙabilanci da ma addinanci a tsakaninmu, ko za mu samu zaman lafiya mai ɗorewa a duniya baki ɗaya. Allah ya sa haka, amin. Sai saƙonmu na gaba, inda ya fito daga Baffa Haruna Bajoga, garkuwan ƙungiyar muryar talaka, inda yake cewa assalamu alaikum BOA Hausa. Ku gaya wa ƙungiyar ƙwadago cewa ta ci gaba da yin fafutuka da take yi akan ƙarin albashi har sai lokacin da ta tabbatar da cewa ma'aikaci ya fara jin alert na 30,000 a duk wata. Sai saƙonmu na gaba, inda ya fito daga Lurwanu Ibrahim London. Salam BOA, muna kira ga gwamnonin Najeriya da su amince da naira 30,000 da ƙungiyar ƙwadagon Najeriya ta cimma yarjejeniya da su, ko kuma duk gwamnan da ba zai iya biya ba to ya sauka cikin ruwan sanyi. Wasiƙar mu ta ƙarshe ta fito daga Aminu Adamu Malam Madori, jihar Jigawa, inda ya ce assalamu alaikum BOA Hausa. Dan Allah ku bani dama na yi tambaya ga ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na Amnesty International da kuma Human Rights Watch, wai ko ba su san an sace tagayen 'yan mata a jihar Zamfara ba? Mun ji sun yi shiru ba su ce komai ba, ko dama aikin nasu ba na kowa da kowa ba ne.
To a gaida Zahara Aminu Fage da wasiƙun masu sauraro, kafin mu kammala shirin ga labarai amma a taƙaice.
To a takaice, Amurka ta bayyana cewa ta kakkaba ma wasu 'yan kasar Saudiya 17 takunkumi saboda rawar da ake zargin sun taka a kisan dan jaridar Saudiya din nan Jamal Khashoggi a karamin ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul na kasar Turkiya. Wasu munanan nau'ukan wutar daji biyu sun yi kace-kace da jihar California, ta yadda adadin waɗanda suka mutu zuwa jiya Alhamis ya kai 66.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai kuma ku dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Ibrahim Ka'almasiyu Garba wanda ya karanto mana labaran duniya da Daniel Brown, sai ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku huta lafiya.